نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونجي ذلنا ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيجرما شغب ون الجامعة دمت مكنسة دببل إمام ون الجامعة da manyan bakin da suka halarci wannan wuri da ƴan uwana dalibai maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka babu abin da yafi komai wahala kamar wannan ne fi babu abin da wannan dushi ne da babu abin da yafi komai wahala a zo zama irin wannan wanda ya shafi ilimi a gaban kuma dalibai masu neman ilimi a samu a zuga mutum kuma karshe ka san wani abin kirki to wannan yafi komai matsala yasa wani lokaci ba wuce da yake cewa da muguwar rawa gun makinta shi idan mutum ya san ba zai iya yin abin da za a iya yaba masa ba ko kuma a ji cewa ya kwatanta to gwamma ma tun farko kai ya fara to amma ban san haka abin zai kasance ba na zaci cewa abin zai zo da sauki fatan mu Allah subhanahu wataala ya mana jagora abinda zamu fada ya zama daidai kuma mai amfani Allah subhanahu wataala ya bamu ikon fadar abinda yake gaskiya kuma abinda yake mai amfani ga al'umma kamar yadda aka gani matashiyar wannan haduwa tamu shine magana akan gudunmawar matasa gudunmawar da matasa za su bayar wajen gyaran al'umma ko kuma gudunmawar matasa a addinin musulunci idan kamar ni iri na ne za su bayar da wannan lacca ko wannan muhadara to ba za a yi tsammanin a ji daga bakinsu suna ba da misali da wasu matasa a kasashen yamma da suka yi suna da tara dukiya ba a cikin dan kankanin lokaci ba za a yi tsammani kamar iri na za su yi magana akan matasa da gudunmawarsu ba a ji muna misali da wanda ya assasa ko ya kafa Facebook ko kuma wanda ya kafa Gmail ko Yahoo ko wani abu irin wannan muna kawo bayanin irin miliyoyin dalolin da suke cikin account ɗinsa wannan ba shi za a yi tsammani daga irinmu ba kuma duk wanda ba zai yi tsammanin ya ji wannan to ya ruɗi kansa ni kamar ni da ire-ire na mun yi karatu tun daga farko har zuwa ƙarshe a cikin abin da ya shafi musulunci da ilimin muka da suke da alaƙa da musulunci kuma da wannan muke tutiya da inda muka je kuma muna da ɗimbin misalai bila adadin ba iyaka wanda za mu bayar wanda yake nuna irin yadda masu ƙananan shekaru suka taso cikin ƙwazo da bajinta kuma suka zama masu amfani ba ga al'ummarsu ta lokacinsu kaɗai ba har zuwa yanzu musulunci bai rasa abin da zai gaya wa 'ya'yansa ne ya zaburar da su ba ya ƙara jawo hankalinsu ya ɗora su akan hanya su zama mutane na ƙwarai masu amfanar kansu masu amfanar al'ummarsu asusunmu na musulunci cike yake fal da abubuwan da za mu faɗa wa junanmu saboda haka ba ma buƙatar kayan aro, ba ma buƙatar mu dauko tarihin wasu mutane wanda addinin mu ba ɗaya ba, manufar mu ba ɗaya ba, alƙiblar mu ba ɗaya ba. Saboda haka dukkan misalan da zan bayar misalai ne waɗanda suke na wasu mutane da dukkan mu anan muna jin cewa waɗannan mutane mutane ne da suka kafara tarihi a rayuwarsu, kuma har zuwa yanzu al'umma a ko'ina a duniya take al'ummar musulmi tana amfana da su. A cikin ƙananan shekaru da suke sun fara nuna ƙwazansu da bajintarsu, wanda wannan shekarun nasu na farko wanda ya fara bayyana irin ƙwazansu shi ne ya yi tasiri har zuwa ƙarshen rayuwarsu, wanda kuma wannan shi ne abinda muke fatan dukkan wani matashi musulmi a ce ya yi koyi da irin wannan, ta haka ne zai zama mai amfani ga kansa, mai amfani ga al'ummarsa, ga duniya ma baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma ya yi mana ishara zuwa ga wasu samari waɗanda a tarihinsu a cikin wannan zango na samartaka suka zama wani abu wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yabansu a cikin littafinsa mafi tsarki, mafi girma, mafi zama gaskiyar zance. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ashabul kahfi, mutanen kogo samari ne, matasa ne, ko auren fari ba su yi ba, amma suka tsaya a kan gaskiya, suka fuskanci zalunci, suka ƙiyadda su bauta ba wani ba Allah ba, wanda wannan ta sa suka gamu da tsangwama mai tsanani a cikin al'ummarsu har suka bar garinsu domin gudu tsira da rayukansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a matsayin misali na wasu samari jajirtattu guraza. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Allah ya yabe su cewa sun yi imani da ubangijinsu, sannan Allah kuma ya ƙara musu shiriya akan shiriyarsu. Tarihinsu yana nan a cikin littafin Allah, wanda da dama daga cikinku sun san wannan. Allah subhanahu wa ta'ala a kissar annabi Ibrahim alayhi salam ya ba mu labarin cewa annabi Ibrahim tun yana matashinsa ya fara fito na fito da abin da yake ba daidai ba a cikin al'ummarsa na bautar gumaka. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Allah ya sifanta shi a wannan lokacin da ya fito ya kalubalanci al'ummarsa wajen ya kawar da ita daga abin da yake barna zuwa ga daidai. Allah ya sifanta shi da cewa matashi ne, wannan yake nuna cewa matashi wani abin alfahari ne, abin alfahari ne a cikin al'umma, har Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi yabo ga waɗanda suke matasa. Hakanan annabi Yusuf alayhi salam, wanda dukkaninku nan ba wanda bai taɓa jin tarihinsa ba, Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana tarihinsa cikin sura kammalalliya. Babu wani annabin da aka bada tarihinsa tiryan tiryan faifai bayan faifai a cikin sura ɗaya sai annabi Yusuf alayhi salam, saboda manya-manyan darussan da wannan da tarihinsa ya kunsa. Allah ya ba mu tarihinsa, ya kuma gaya mana yadda ya jajirce wajen yaƙi da zuciyarsa da shaidan da shaidanin mutane maza da mata da suke kewaye da shi, ya kuma yi nasara wanda da ƙarshe ya zama wani abu a cikin al'ummar da ba tashi ba har sai da ya rike matsayin firaminista, ya zama na ƙasar gaba ɗaya da tattalin arzikinta ya dawo hannunsa. Wannan kuma ya samu ginuwa ne tun lokacin da yake matashi. Za mu gane wannan lokacin da matan da matar Azizu ta gayyato gidanta don ta nuna musu Yusuf alayhi salam da kyan da Allah ya masa, don su daina ya madiji da ita, su daina zarginta akan cewa tana neman yaron gidanta. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa a daidai wannan lokacin annabi Yusuf alayhi salam yana cikin shekarun ƙuruciyarsa, yana saurayinsa, yana matashinsa. A wannan lokaci ne ya gamu da ƙalubale mai tsanani, ƙalubale wanda yake mai ƙarfin gaske, amma ya iya da zuciyarsa yaki shedan yaki shedanin da ke tare da shi kuma Allah subhanahu wataala ya bashi nasara har ya zama abin da ya zama. Haka nan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin tafiyar da Annabi Musa alaihi salam yayi domin neman ilimi bayan da Allah subhanahu wataala ya umarce shi cewa akwai wani bawan mu da muka bashi ilimin da ban baka ba, mun bashi wani abu na ilimi wanda kai baka san shi ba, ka je ka neme shi duk inda yake ka nemi wannan ilimi. Da ya tashi tafiya cikin mutanen da ke tare da shi sai ya dauki wani matashi, wannan matashin da shi yayi wannan tafiyar da duk wahalhalun da suke ciki domin zuwa ga isa ga wannan guri da Allah subhanahu wataala ya umarce shi je, inda Allah subhanahu wataala ya nuna mana wane ne wannan matashin ko kuma wane ne wannan mutumin da suke tare da shi, inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Lokacin da Musa ya ce wa saurayinsa, wato saurayin da ke tare da shi yana taya shi hidimar tafiya, ya ce da shi ka kawo mana abincinmu na rana, hakika mun sha wahala a tafiyar nan tamu. To duk waɗannan misalai ne waɗanda suke nuna maka cewa wannan zango na matasa na samartaka lokaci ne da idan mutum ya ribace shi wajen kintsa kansa da tattalin kansa, to shine nan gaba zai zama wani abu. Wannan saurayi da yake tare da Annabi Musa alaihi salam wanda yayi wannan gwagwarmaya tare da shi, mun sani a tarihi shine Allah ya bawa annabci bayan Annabi Musa, bayan Annabi Harun ya rasu, Annabi Musa ya rasu, Allah ya bawa Annabi Yusha wannan matashin, Allah ya bashi annabci, kuma shine ya jagoranci Banu Isra'il har suka samu shiga cikin kasar Sham, suka samu shiga Baitul Maqdis wanda sun shekara 40 suna watan gaririya a cikin Sahara Sina ba su samu shiga ba saboda saban da suka yi da taurin kai da suka nuna wa Annabi Musa alaihi salam. Amma daga ƙarshe wannan matashin wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin sa, qala Musa li fatahu, wannan matashin shine ya jagoranci al'ummar Banu Isra'il har suka yaƙi mutanen da suke cikin Qudus, suka kuma samu shiga cikin garin har aka kafa daular Isra'ila a ciki. Wannan yana nuna maka cewa dukkan wani wanda kaga cewa ya zama wani abu a rayuwarsa kuma al'ummarsa ta amfana da shi ko ma duniya ta amfana da shi, tarihi ya kiyaye shi, to lokacin da yake wannan zangon na matashi ya zama mutum ne jajirtacce mai alƙibla da ya san abin da yake, babu ta yadda za a yi ya kasance mutum ne marar kan gado kuma ya zama wani abu a gaba a rayuwarsa. Wala alqur'ani kenan. Idan muka dawo hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana muhimmancin wannan zango na ainihin matashi, wani zango ne mai muhimmancin gaske a rayuwar mutum. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin mutane guda bakwai da Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar da babu inuwar sai tashi, ranar da kowa yake ihu yana wayo saboda tsananin zafin rana da Allah zai kusanto da ita daidai da kwanyar mutane. A wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai zabi wasu daga cikin bayinsa ya sa su a cikin inuwar al'arshi. Daga cikinsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shabun nasha fi ta'atillah, da matashin da ya taso ya girma a cikin da'ar Ubangiji, wato matashin da ya taso a cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala da bin dokokinsa, ya bar dukkan wani rashin hankali da dukkan wani abin na samartaka, wani gigi da sauransu. To wannan yana nuna maka wannan zango zango ne mai hadarin gaske na zamantowar ka matashi, yana da hadarin gaske, sai kai da gaske ka daddage ka jajirce, in ba haka ba wata guguwa ce za ta ja ka ta jefa ka wani wawa kekin rami da babu mai iya fito da kai. saboda haka idan mutun ya haye wannan zangon cikin biyar Allah to insha Allah wannan mutun zai dore akan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan matashi da ya taso cikin da'ar Allah har girman sa ba a same shi da rawar kai ba ba a same shi da karkacewa hanyar Allah ba cewa wannan shi ma zai zama cikin inuwar al'arshi ranar da babu inuwar sai tashi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kamar hadisin Tirmidhi wanda hadisin Abdullahi dan Mas'ud a ruwaito shi a hadisin Abu Barza al-Aslami da wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadamu ibni adam hatta yus'ala an khamsin a wata riwaya an arba'in babu mutumin da digadigansa za su kauce daga gaban Allah ranar gobe kiyama sai an masa tambayoyi biyar a wata riwaya sai an masa tambayoyi hudu kamar a riwayar Abu Barza al-Aslami sai an masa tambayoyi biyar cikin tambayoyin nan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tambaye shi an umrihi fima afna ya yi karar da rayuwarsa tun daga tasowarsa har zuwa girmansa me ya rika yi a ciki me yayi me bai yi ba sai ce wa an shababihi fima abla haka nan samartaka sai ya yi karar da ita ya yi samartaka sai ya zama lokacin da yake matashi ko take matashiya wani abu ta yi ko mai wani abu kai sai an masa wannan tambayar sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sauran abubuwan da za a tambaye shi wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa ta ina ya samu dukiyarsa sannan da ya samu ta yaya ya kashe ta sannan wa an ilmihi madha amila bih ilimin da Allah ya bashi me wani aiki yayi da shi to ambatan wannan zango na matashi a wannan lokaci a gaban Allah yana nuna maka hatsarin wannan zango ne kaga za a tambaye mutum rayuwarsa gaba daya daga farko ta har ƙarshe to amma duk da haka za a dawo kuma a tsaya akan rayuwarsa ta yana matashi daga lokacin da ya balaga har lokacin da ya kai munzalin cikakken mutum ya yayi a wannan zangon menene yayi menene bai yi ba kaga wannan yana nuna maka wannan lokaci ne mai hatsarin gaske sannan abinda zai kara tabbatar maka da wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ruwayani ya ruwaito shi a cikin musnad daga Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna rabbaka la ya'jabu lishabbi la sabwata la inna rabbaka la ya'jabu lishabbi la sabwata la ubangijinka yana mamakin a samu matashi wanda ba shi da rawar kai wato ya taso cikin nutsuwa da kamala da kame kai har zuwa girmansa wannan ba jinsin dan adam mutum kawai yake birgewa ba har Allah subhanahu wataala yana birge shi kaga aikin Allah ne amma duk da haka ubangiji yana mamakin wannan matashi da yake wannan zangon da yake cike da gargada da hadarurruka da guguwa iri-iri amma ya tsaya kyam har ya kai karshe ba tare da yaro rawa ba Allah yana mamakin wannan ashe kaga zango ne da ya kamata mu dauke shi da muhimmancin sa mu bashi muhimmancin sa kamar yadda nace a tarihin mu na musulunci muna da misalai daruruwa da zamu iya bayarwa waɗanda za su nuna jajircewar magabatan mu lokacin da suke wannan zangon na matasan su yadda kuma suka zama wani abu a rayuwa har aka wayi gari su ne suka gina al'umma ba na lokacin su ba har gobe su suke gina al'umma maganganun su muke karantawa tarihin su muke ji irin kokarin da suka yi ne muke gani kai ni'imar ma da muke fadam a cikin ta duk daga wajen su ta samu asali babu shakka akwai misalai da yawa da zamu iya bawa kanmu wanda zai wadatar da mu ba zamu bukaci mu bada misali da wani Tom and Jerry ba zan fara da fagen ilimi saboda nan muna wata farfajiya ta ilimi kuma a gabana duk daliban ilimi ne saboda ka za mu fara da misali akan abin da ya shafi ilimi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan annabawa a tarihin mu ba mu da sama da su bayan annabawa to ba a taba samun wasu tsare ku ba ba a taba samun wani generation ba wanda ya kai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta rayuwar su cike take da misalai iri iri wanda zaka iya dauka kuma ya zama maka abun koyi wanda kai ma zaka gina rayuwarka akai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru ne wato suna da shekaru mabambanta daga cikin su akwai dattawa akwai sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka girme shi wasu ba iyayensa kamar irin su al-Abbas ibn Abdul Muttalib akwai kuma wadanda suke kanannansa akwai wanda suke matasa wasu ma matakin iyayensa saboda haka a cikin kowanne rukuni na al'umma kowanne rukuni na al'umma za su iya samun abun kwaikwayo a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta fagen ilimi zan ba da misalin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin shugabannin wannan al'umma wanda suka nuna kwazon su tun suna matasa tun suna matasa ba su yi wasa da wannan zangon ba su yi wasa da rayuwar su ba zan yi misali da Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai wuce shekara 13 ba maximum abinda ake faɗa da shekarun sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai fi shekara 15 ba wannan shine mafi kololuwar abinda ake faɗa a lissafi amma wasu suna cewa bai wuce shekara 13 ba sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya amma a ilimin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine abin da yake tafiya tare da alqur'ani wajen bayanin addinin musulunci ka cokam Abdullahi dan Abbas yana cikin rukunin sahabban da suka fi kowa riwayar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama domin a cikin littafin Musnad Baqi ibn Makhlaj wanda shine mafi girman kundin hadisai da aka taba tarawa anan ne malamai suke kiyasta yawan riwayar sahabi abinda aka samu a cikin Musnad Baqi ibn Makhlaj an samu Abdullahi dan Abbas yana da hadisi 1660 wanda wannan adadi ne mai yawa musamman ma ga matashi wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai fi shekara 13 ba zuwa 15 to amma abin tambaya anan ta yaya Abdullahi dan Abbas ya iya tara wannan wato wannan adadi mai yawa na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bai zauna da shi kamar yadda sauran manyan sahabbai suka zauna da shi ba kila wannan tambayar ta zuwa mutum ansar ta mai sauki ne Abdullahi dan Abbas duk da cewa yana daga cikin ahlul baiti yana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye baya buƙatar sai ya nemi izu ko ya tsaya daga suru saboda khalasa innasa tana auren annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Maimuna Abdullahi dan Abbas bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga bin gidajen manya-manyan sahabbai waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'ansar da ma muhajirun ya shiga bin su gida-gida yana zuwa yana tambaye su irin abubuwan da suka ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam yakan je wani lokaci ya kwanta a kofar gidan wani daga cikin sahabbai har ma wato saboda zaman jira har bacci ya dauke shi kura ta yi ta rufe shi wanda mutum in ya fito ya gan shi ya ce dan baffan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kake nan ba za ka aika ma ni in zo ba wato yana nuna masa ka kai matsayin ka ce ni in zo in same ka ba kai ka zo ka same ni ba haka kwanta a kofar gidana har ma kura tana wato tana bide ka to shine sai ya ce da shi a'a ilimi shi ake zuwa wajensa ba shi yake zuwa wajen mutum ba saboda haka zai zauna a gabansa ya jijji abubuwan da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta haka ya rika yi har ya tara abubuwan da suka kubuce masa wanda bai ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai riwaya a cikin littafin tarikhul kabir na al-imam al-bukhari da littafin tabaqat na ibnu sa'd daga abdullahi dan abbas yake cewa da dama daga cikin ilimin manzo sallallahu alaihi wasallam na same shi ne daga waɗannan mutanen ya nuna mutanen ansar mutanen madina yake cewa nakan zo kofar ɗayan su in kwanta in jira shi har lokacin fitowar sa yayi. Idan ya fito ya ganni yakan gaya mu wannan magana da ce mu da na gaya muku suna gaya masa yace a amma in gaya masa cewa a ilimi shi ake zuwa gurin sa ba shi yake zuwa wajen mutum ba. Haka nan akwai riwaya daga a cikin Ibn Sa'd da take cewa Abdullahi dan Abbas lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sai ya ce ma wani abokin sa sa'an sa tsaran sa yace da shi zo mu je mu nemi ilimi watakila wata rana mu zama wani abu watakila wata rana a buƙace mu dan a lokacin sahabbai na nan da yawa birjik mutum matashi mai shekarun Abdullahi dan Abbas ba zai yi tsammani cewa za a buƙace shi ba tun daga manyan sahabbai suna nan kowace tambaya in ta tashi za ta fi gurin babba yaushe za a tsaya a kula karami sai ya ce ma wani tsaran sa sa'an sa mai ƙananan shekaru zo mu tafi neman ilimi watakila wata rana a buƙace mu ma'ana watakila rai Allah subhanahu wa ta'ala mana tsawon ran da za mu zo mu ne manya a buƙaci mu ko mai bayani to wani lokacin sai shi wannan abokin nasa ya ce yaushe ne ga waɗannan manyan sahabban za a buƙace ka sai ya rabu da shi ya tafi ya je ta tara iliminsa sai wata rana kawai mutumin nan ya shigo garin Madina sai ya zo samu Abdullahi dan Abbas an cika makil a gabansa ana ta yi masa tambayoyi na ansawa ya ce kaga ashe mutumin nan ya fi ni hankali to kaga wannan misali ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam matasa waɗanda suka yi amfani da ƙuruciyarsu har suka zama wani abu a tarihi Abdullahi dan Abbas tun yana cikin ƙuruciyarsa muna sani da cewa sayyidina Umar ya sanya shi a cikin majalisar shura tashi majalisar shura kuwa majalisa ce da sayyidina Umar ya kafa wacce ta kunshi manyan sahabbai da tijai waɗanda suke ba shi shawara akan dukkan wani al'amari da zai taso na tafiyar da al'amuran ƙasa abinda ya shafi yaƙi abinda ya shafi zaman lafiya tattalin arziki duk wani abu in ya taso wannan majalisar shura kamar yadda muka san majalisa irin tamu ta ƙasa ta abinnan ta ƙasashenmu haka sayyidina Umar yayi wannan majalisa saboda haka za a kawo wannan a ƙuduri gaban majalisa a tattauna a ga me ya kamata a ɗauka yawancin majalisar nan manyan sahabbai ne waɗanda su aka yi yaƙin Badar to sai ya kawo Abdullahi dan Abbas sai ya ce shi ma dan majalisa ne a lokacin shi ne yaro ƙarami a cikinsu har ma wasu daga cikin su 'yan majalisar suka fara ƙorafi cewa yaya za a kawo yaro ƙarami matashi mu ma fa muna da yara sa'anninsa wasu ma sun girme shi a gida kowa sai ka ɗansa in haka ne sayyidina Umar ya ce akwai dalilin da yasa na kashi ba a banza ba wata rana ya ji hu tambaya akan suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath ya tambaye su cewa me kuke gani game da wannan sura wani abu darasi take karantarwa a lokacin kowa ya ta fadar abin da yake fahimta na cewa wannan sura tana karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan nasara Allah ta zo masa ya tashi ta ibada ya ta istighfari Abdullahi dan Abbas bai ce komai ba saboda shi ne mai ƙananan shekaru a cikinsu sai sayyidina Umar ya ce me za ka ce Abdullahi dan Abbas ya ce ni abinda na fahimta wannan surar tana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ajalinsa ya kusa kaga duk abinda suke faɗa ba shi ne shi yake hangowa ba ana gaya masa ajalinsa ya kusa tunda aikinsa ya ƙare to ba da amfani kuma ya ci gaba da zama a duniya mai zai yi sayyidina Umar ya ce to wannan abin da ka fahimta ni ma shi na fahimta daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ilimi waɗanda suka bada wato gudunmawa ba ƙarama ba tare da ƙananan shekarunsu akwai Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'ad ibn Malik yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka fi kowa ruwayar hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam na tabbata da yawa daga cikinku suna yawan jin ana ambaton sunansa an Abi Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri din nan lokacin da ba'iki sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya bai wuce shekara 20 ba bai wuce shekarunsa 20 ba dan lokacin da aka zo yakin Uhud ma shekararsa 13 aka kawo shi gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wannan matashi shi ma yana so a fita da shi shekararsa 13 yana so a fita yaki da shi Annabi ya dube shi ce ba za ka iya ba a mai da shi gida aka mai da shi gida to amma a yakin Khandaq yakin Gololu wanda aka yi shi a shekara ta 5 bayan hijira da shi aka yi shi wato wannan shekara uku kenan bayan wannan abin din yana shekara 13 kaga kenan yana shekara 16 da shi aka yi yakin Khandaq da sauran yaƙe-yaƙe da aka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka duk da karancin shekarunsa sai gashi ya fito daga cikin manya-manyan malamai kuma mujtahidai waɗanda suke iya bada hukunci suka iya bada wato hukunci akan kowace irin matsala ta addini duk da cewa ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaru kadan Abu Sa'id al-Khudri yana da hadisai 1170 a cikin littafin Musnad Ibn Baqi wanda shine kundin da yafi kowanne kundi tare hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin matasan sahabbai waɗanda su ma suka bada wato gudunmawa ta fuskar ilimi duk da kananan shekarun su akwai Jabir ibn Abdullah shi ma wannan na san kuna yawan jin sa Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari wanda shi ma yana daga cikin matasa wanda a yakin Badar da yakin Uhud saboda karancin shekarun sa ba a bashi ma yaje ba sanda akai yakin Uhud yakin Badar shekara ta biyu bayan hijira da yakin Uhud shekara ta uku bayan hijira lokacin Jabir ibn Abdullah ba a bashi yaje wannan yaki ba sai sauran yaki-yaki da akai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halat yayi to ya samu halattar su ya samu halattar kusan yaki 19 tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka duk da karancin shekarun sa shi ma yana daga cikin mutanen da suka tara hadisai masu yawa kuma ake ambata su a rukunin farko na sahabban da suka fi kowa ruwayar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ba a je ko ina ba ya zanto ma yana da halka wato yana da majalisi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake zama gaban sa don ayi karatu har ma daga gurare daban-daban akan zo ayi ta karatu a wajensa Allah subhanahu wataala ya masa tsawon rai shi yasa yana daga cikin waɗanda aka samu ruwayoyi da yawa a wajensu dan bai wa rasu ba sai shekara ta 78 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka an samu abubuwa da yawa a wajen Jabir dan Abdullah haka nan daga cikin matasan sahabbai waɗanda suka bar tarihi ba kankani ba a fagen ilimi duk da karancin shekarun su akwai Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit al-Ansari mutumin Madina ne lokacin da ya musulunta lokacin da Zaid ibn Thabit ya musulunta shekara 11 yana dan shekara 11 ya musulunta da ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar zarangwana tare da shi ya ga alamar cewa wannan matashin ba irin kamar sauran matasa yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani a Madina yana tare da Yahudawa Annabi ya zo Madina ya samu Yahudawa waɗanda sun yi hijira daga ƙasashen su lokacin da aka yi ta nuna musu tsangwama suka gudu ƙasashen Larabawa suka zauna a cikin tsibirin Larabawa daga guraren da suka zauna a cikin tsibirin Larabawa akwai Madina to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina a matsayin annabin Allah kuma ya zanto shugaba ga duk al'ummar musulmi anan sai ya zama ya yi yarjejeniya da mutanen da Yahudawa yarjejeniya ta zaman lafiya babu tsangwamar juna za mu zauna lafiya tsakaninmu da ku kuma yan ƙasa ne kamar yadda muke yan ƙasa duk wani abu in ya taso tare za mu haɗu wajen mu tunkari dukkan wani hadari da zai fuskance mu Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga Zaid ibn Thabit yana wannan shekarun shekara 11 musulunta da ya ganshi matashi mai kokari yana dan shekara 15 sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaje ka koyi harshen Yahudawa harshen Ibraniyanci al-Abriya kaje ka koyi harshen Yahudawa saboda in sun rubuto abu da yaran su ka karanta mu ni kuma in zan rubuta musu ka rubuta musu da yaran su saboda mutane ne da bazan amince musu ba saboda Yahudawa kamar da aka sani mutane da suka cika yaudara su ce bazan amince musu ba je ka koyi harshen su musamman suke cewa mu ma su san me muke gaya musu duk da cewa suna Larabci tunda suna zaune da al'ummar Larabawa to abin mamaki a cikin kwana go wato a cikin sati biyu a cikin kwana 15 ya koyi wannan harshen ya kware a ciki zai iya rubutawa za iya rubutuwa ya karanta a cikin sati biyu akwai wani malamin psychology na lokacin tarayyar Soviet yake cewa idan da za a bar dan adam ya amfani da kashi 50% na kwakwalwarsa kashi 50% na kwakwalwar da Allah ya bashi da za a bashi dama ya amfani da wannan kashi 50% to zai iya koyan harsuna 40 kuma a lokaci guda zai iya karatu a department ba dai ba ko dai dan department ɗinsa guda ɗaya ne yake karatu zai iya karatu a department a semester ɗaya kuma duk zai iya cin waɗannan jarabawar kwakwalwar dan adam tana da fadi sosai diyadda mutum yake zaton kwakwalwar dan adam kwakwalwar adam ta wuce nan babu abinda zai shiga kwakwalwar dan adam ya kasa samun guri babu shi ba kamar hard disk ɗinka ko memory ɗinka da zaka ce ya cika ba kwakwalwar dan adam ba ta cika kuma kome ya shiga yana zama sai dai bacci amma ba fita yake ba zaka neme shi ka rasa saboda dadewa amma dan abu kankani zai tayar maka da shi wanda haka dabi'a kwakwalwar dan take baya shiga ya fita duka shi yasa zaka ga mutumin da kai shekara watakila 20 ko fiye da haka baku hadu ba kun san juna a da amma sai kuka dade baku hadu ba da zarar kuka hadu ka manta shi watakila ka manta sunansa ka manta yanayinsa watakila shekaru sun canza maka shi ba lalle zaka gane shi ba to amma dan abu kankani da ya dan fadi wani abu sai ya tuno maka shi ko kai ne wani din nan kaga a ce wato ma'luma din information din yana nan a cikin kwakwalwa kawai dai yayi bacci wannan abu kadan yake jira qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi a lokacin shekara kusan shekara 30 ba sa tare da shi tun yana dan karamin sa har ya zama babba yanzu gashi sun zo ya same shi ma akan mulki amma dan abu kadan sai ya tuno musu a inda kala anta yusuf kai ne yusuf ko to wannan yana nuna maka cewa kwakwalwar dan adam za ta iya wannan abinda zai kara gaskata maka wannan maganar ta shi wannan psychologist wannan wannan abin da ya faru na Zaid ibn Thabit shi zai nuna maka cewa capacity din kwakwalwar dan adam tana da girma kwarai da gaske da za a bashi dama ya amfani da rabin abin da Allah ya bashi to zai iya koyon harshe 40 saboda cikin kankanin lokaci akwai mutanen da suke musulunta sababbin musulunci ne za su zo musulunta amma cikin dan kankanin lokaci sai kaji an ce suna da Qur'ani menene ya ja haka himma da kuma kokari da suke da shi sibawai waɗanda suke karatun arabiya in aka ce sibawai sun san shi ban sani ba anan akwai waɗanda suka san sibawai ko sibawai wannan wato in ana maganar Arabic grammar ana maganar nahawu to babu wanda yake kan gaba irin sibawai asalinsa ba balarabe bane mutumin farisa ne yayi karatu a gurin wani malami da ake kira Khalil ibn Ahmad al-Farahidi Khalil ibn Ahmad al-Farahidi shine wanda ya kirkiro ilmul arut ilimi na auna waƙoƙi duk wata waƙa a duniya za ta hau kan wannan mizani ne hatta waɗanda ake yi ma da wasu yaruka ba ma na larabci ba inda ka san mizanin arut zaka iya ɗaukowa ka auna su da shi zaka ga in ku je abin nan faculty abin nan department na Hausa za ku ga cewa suna amfani da arut na Khalil ibn Ahmad al-Farahidi wajen auna waƙoƙin Hausa to wannan malami ya tumbata kwarai da gaske a harshen larabci da sanin sarƙaƙiyarsa sibawai yana da cikin almajiransa lokacin da ya rasu sibawai yana yaro ƙarami sai zo ya samu abokinsa ana kiran shi Ali ibn Nasr al-Jahdami sai ya ce da shi ina ganin ya kamata mu je duk inda ilimin malam yake wato malamin su Khalil mu tattaro shi wataƙila za mu amfanar sai ya nuna masa cewa wannan shi aiki ne da ba zai iya yin sa ba sai bawaihi ya tashi ya je ya yi ta bincike sai da ya tattaro ilimin wannan malamin nasa ya tattara shi ya rubuta shi a cikin littafin sa da ake cewa al-kitab sunan littafin ma al-kitab bai da wani suna sai al-kitab saboda ana hawo da ka ce al-kitab an san littafin sai bawaihi ne wanda tunda yayi shi har zuwa gobe ba yau ba har zuwa gobe babu wani wanda ya iya kawo wani tsari ko kuma wani abu da ya fi na shi wannan sibawaihi abin mamaki shi wannan sibawaihi ya rasu ya bar duniya kwata-kwata bai wuce shekara 30 ba to tambaya da za ka yi a yaushe ya yi wannan ilimi yaushe ya tara wannan ilimi har ya bar wani abin da ya zama mu'ujiza littafin sibawaihi a nahu mu'ujiza ce an san mu'ujiza wani abin da babu mai iya kawo shi ko to sibawaihi littafin sa mu'ujiza ce dan har zuwa yanzu babu wanda ya iya kamar sa amma kasa samu wanda zai iya sharhin sa daga farko har ƙarshe duk littafai ana sharhin su amma nasiba wai sai dai ai sharhin wani bangare a bar wani bangare amma shekarun sa gaba ɗaya kakan bai wuce shekara 30 bai bar duniya Malik ibn Anas Imam Daril Hijra dukkanin ku kun san Maliku ana fadar Maliku ba dare ba rana Malik ibn Anas wanda yayi wannan suna ya kafa al'umma al'ummu ba ma al'umma ba a lokacin da ya fara zama ya koyar da mutane a lokacin bai fi shekara 17 ba shekarunsa 17 mutane sun fara kewaye shi suna daukan ilimi a lokacin malaman sa ma manya-manya suna nan ba su bar duniya ba Ibn Munzir yana cewa Malik ya fara fatawa tun a lokacin rayuwar Nafi Maula Abdullahi dan Umar a lokacin ya fara fatawa kuma abin sha'awa bai fara zama ya karantar da mutane ba ko a yi masa tambaya ya ce ga amsa sai da ya samu umarni daga manyan malamansa sai da suka ga dacewar hakan ya ce bai fara fatawa ba sai da ya samu umarni daga malaminsa Rabi'a ibn Abi Abdurrahman sannan ya fara abin nan sannan ya samu umarni daga Nafi Maula Abdullahi da Umar sannan ne ya yadda ya fara zama ya karantar da mutane amma a lokacin shekarunsa ba su abin nan ba sai gashi yana shekara 21 ya zama wani katafaren malami 21 ya zama wani babban malami da ake halartar darussansa daga ko'ina Imam Shafi'i shi ma na san ana yawan jin sunansa kuma ya assasa mazhabar da ta zama mazhaba ce da ake tunkaro da ita a duniya Ibn al-Jawzi a cikin littafin al-Muntazam ya hikaito mana cewa Imam Shafi'i shi da kansa yana fadar cewa ya haddace al-Qur'ani yana shekara 7 sannan ya haddace muwadda littafin Malik ya haddace shi yana shekara 10 sannan bai fara fatawa ba bai fara yi wa mutane fatawa ba a yi masa tambaya ya ansa sai da ya haddace hadisi 10,000 to kusa a shekara nawa ya fara fatawa yana shekara 15 it means a cikin shekara 15 ya haddace hadisi 10,000 sannan ya fara fatawa muka gangaro ƙasa irin su Ibn Taymiyya malami ne da muna yawan jinsa muna yawan sauraron maganganunsa da muna karanta littafansa Ibn Taymiyya tun yana yaro aka ga alamar kokari tare da shi aka ga alamar himma tare da shi yarintarsa bai yi ta a shirme ba a shashanci ya yi ta cikin nutsuwa da neman ilimi ba dare ba rana ba ƙaƙƙautawa ya amfana da lokacinsa fiye da yadda kake zato tun yana dan kankani ya haddace alqur'ani ya haddace hadisi ya haddace fiqh ya karanci lugal arabiyya harshen larabci ya kware a cikinsa akwai ma abinda abinda wannan ya kawo al-Bazzar a cikin littafin sa al-A'lam al-Aliyah cewa akwai ba Yahudan da ya musulunta a hannun Ibn Taymiyyah tun Ibn Taymiyyah na dan yaro karami. Idan Ibn Taymiyyah ya zo fita zuwa makaranta da babban allansa a hannu sai wannan ba Yahudan ya tare shi sai ya masa tambayoyi sai Ibn Taymiyyah ansa. Goma in ya zo ya tara wasu tambayoyi sai masa tambayoyi sai Ibn Taymiyyah ansa ya tafi sa. Lokacin yana yaro bai ma san amfanin kamar gwada shi kawai yake yi. A ƙarshe wannan ba Yahudan ta hanyar waɗannan tambayoyin da ya rika yi ma wannan mata wannan yaro ma za a ce ta haka yi musulunta. Akwai wani malami da ya zo daga Halab kamar yadda yake cikin littafin Al-Uqudud Durriya na Ibn Abdul Hadi. Wani malami da yake jin labarin Ibn Taymiyyah yana yaro ya taho daga Halab domin ya jarraba shi. Ya zo ya samu wani tela yake cewa shi baƙo ne daga Halab. Halab cikin ƙasar Syria. Ya taho yake cewa shi baƙo ne ya zo daga Halab ya shigo Dimashq babban birnin ƙasar Syria. Yana so ya gamu da wani yaro da ya ji ana maganarsa ana ce da shi Ahmad Ibn Abdul Halim. Ahmad Ibn Taymiyyah. Yana so ya gan shi yana so ya jarraba shi. Wannan tela ya gaya masa cewa to yanzu bai wuce ba yannan yake wucewa ya tafi makaranta tare da yara saboda ka jira har lokacin fitowarsa lokacin da yazo zai wuce ya ce to gashi can wancan mai babban Allah Allahsa yafi na kowane yaro saboda shi yace wancan da ka ganshi da babban Allahcin shine Ibn Taymiyyah ya kirawo shi yace kawo Allahnka ya kawo Allahnsa ce zan rubuta maka hadisai a ciki ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya bashi ya ce karanta ya karanta ya kwace Allah ya ce sake maimaita maka da rubin da rubuta maka dan take maimaita masa duka a jere yadda suke ya ce eh lalle wannan yaran da gaske ne wannan yaro Ibn Taymiyyah Jamaluddin Sarmi Sarmari yake cewa mafi abin mamakin da naji game da Ibn Taymiyyah kai san da mahaifinsa ya ce masa da shi da ƴan uwansa su zo za su tafi gidan gona za su tafi can su dan huta su shakata yara suka yi murna Ibn Taymiyyah ce shi ba zai je ba babansa ce ba za ka je ba shi ba zai je ba akai da shi ya yadda suka yi tafiyar su suka je suka yi na a can bayan sun dawo suka same suna takewarsa ka gani da baka je ba mun yi kaza mun yi kaza mun ci mangwaro mun ci kaza mun yi irin dai abin yara nan ubansa ya ce to kai da ka zauna gidan mai kai sai ya dago wani littafi ya nuna masa ya ce littafin da na haddace kafin su je gidan gona su shakata su dawo shi ya haddace littafi shi yasa Ibn Taymiyyah ya kasance tun yana yaransa aka bashi majalisi a wata makaranta da ake kira Darul Hadith As-Sukkariyya a wani guri a cikin Dimashq da ake kira Al-Qassain makaranta ce wadda sai malami ya cika ake bashi wannan kujera ya zauna don karantarwa amma Ibn Taymiyyah yana shekara 22 aka bashi wannan kujera ya zauna kuma manya-manyan malamai na gari suka halarci darasinsa na farko don su ji kamun ludayinsa a ciki hadda alƙalin alƙalai na wannan lokacin Bahauddin Ibn Zaki Shafi'i a ciki banda su akwai Tajuddin Al-Fazari shi kuma Sheikhul Shafi'iyya ne a wajensa banda shi akwai malaman Hanabila aka taru aka sa shi a gaba yayi darasi amma saboda yadda darasin nashi ya kasance su waɗannan manyan malaman hashi alƙalin alƙalai sai da ya rubuta abin da ya ji daga baki Ibn Taymiyyah saboda haka tun yana yaro ya zama wani abu kamar yadda Zahabi yake faɗa Suyuti shi ma yana daga cikin malaman da yawanci kuke jinsa Jalaluddin Suyuti ya haddace Qur'ani bai kai shekara 8 ba sannan ya haddace littafin fiqhu da usul da nahwu da sauran ilimummuka ya fara talifi ya fara rubuce-rubuce tun shekararsa 17 shi yasa yana ɗaya daga cikin mutanen da a tarihin duniya yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa rubuce-rubuce. Rubuce-rubucensa sun haura littafi 500. Da ya rubuta wani littafin ba volume ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. In volumes haka yake, a littafi ɗaya yake. Shi yasa a wasu lokuta yakan cika baki ma ya ce wasu littafan da ya yi har duniya ta shi ba za a yi irinsu ba. To wannan a fagen ilimi, ban sani ba a lokaci. To wannan a fagen ilimi, a fagen da'awa akwai nan ma mutane da yawa da suka ba da gudunmawa tun suna matasa. Kamar yadda kuka sani, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ababen koyi na farko da muke buga misalai da su. Sahabbai da dama sun musulunta tun suna ƙanana, kuma suka ba da gudunmawa ƙwarai da gaske. Irin su Talha ibn Ubaidillah tun yana ƙarami ya musulunta yana ɗan ƙanƙani, amma duk da haka yana daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda garin kare Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya rasa, wato har hannunsa ɗaya shanye. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam matashi ne, amma kun sani cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da'awa, shi ya ba da gida inda Annabi da sahabbai suke haɗuwa su yi darsi. A lokacin duk garin Makka an tsare da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi. Arqam ibn Abi al-Arqam shi ne matashin da ya fara ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gidansa domin a riƙa taruwa a gurin ana sallah, ana bautar Allah, ana karatu. Haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas, lokacin da ya musulunta bai fi shekara 17 ba, amma ya ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen yaɗa addinin musulunci da bashi kariya. Har yake cewa lokacin da aka je yaƙin Badar da shi a fuskarsa kakaf, ba wani gashi da zai iya kamawa wato ba wani gashin da ya fito da zai iya kama hannunsa, zai iya kamawa da hannunsa. Amma a lokacin da shi aka yi wannan yaƙi, yana da shi ne farkon wanda ya fara harbi da kibiya a musulunci, shi ne farkon wanda ya fara sa kibiya ya harbi a musulunci, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kuma an sani a tarihin yaƙe-yaƙe da aka yi a musulunci, shi ne wanda ya jagoranci yaƙin Al-Qadisiyya, wanda ya karya daular Farisawa a lokacin. Zubair ibn Awwam, lokacin da ya musulunta bai fi shekara 16 ba, a lokacin aka riƙa ganin abubuwa sosai na ƙoƙari tare da shi, yana ɗan ƙaraminsa, yana yaransa, bai fi shekara 12 ba, ya fito yana neman, ya ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa farmaki, ya fito yana neman wane ne ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki don ya kare shi. Mus'ab ibn Umair, matashi ne ɗan gata, iyayensa masu hali sun shagwaɓa shi, yana cin abin da yake so, yana shan abin da yake so, yana sa sitirar da yake so, yana zuwa inda yake so, ya zauna inda yake so. Gata ne da shi cikakke ta gaba ta baya ta ko'ina. Lokacin da da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana, Mus'ab ibn Umair yana farkon wanda suka karɓi da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin wannan halin na gata, ya haƙura da komai, ya tare gindin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi ne farkon ambasada da Annabi ya tura Madina. Duk da ƙarancin shekarunsa, Annabi ya tura shi Madina, shi ya fara buɗe darasin karatun Al-Qur'ani a Madina. Ya fara jan mutane sallah a can. Yayi yaƙi a Badar, yayi yaƙi a Uhud har aka kashe shi. Lokacin da aka kashe shi, aka rasa ma abinda za a yi masa likkafani da shi, saboda babu yaro ɗan gata kamar sa. Ya zanto an zo rufe shi, kamar yadda Khabbab ibn al-Arat yake cewa aka zo za a rufe shi za a masa likkafani. Taguwar da take jikinsa, in an ja an rufe ƙafafuwansa kansa ya fito, in an rufe kansa ƙafar ta fito. Haka aka binne shi, ba ya da ko taguwar da zai sa da za a yi masa likkafani da ita. Ali ibn Abi Talib an sani yana daga cikin waɗanda suka musulunta suna ƙanana. A yaƙin Badar shekararsa nawa, ba ya da wasu shekaru mai yawa, amma da aka zo yaƙin Badar, lokacin da kafirai suka ja daga Utba ibn Rabi'a da ɗan uwansa Shayba da ɗan Utba Walid ibn Rabi'a suka ja daga akan cewa za a yi fito na fito ɗaya bayan ɗaya, saboda haka wasu daga cikin mutanen Madina suka fita don su tarye su a filin yaƙin Badar, sai suka ce ba irin ku muke so ba, muna son daidai da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya tashi wasu daga cikin ƴan uwansa, ya tashi Al-Harith, ya tashi Hamza, ya tashi Ali, ce su je su fuskance su. Al-Harith ya fuskanci Utba, Hamza ya fuskanci Shayba, shi kuma abin nan Ali ya fuskanci Al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a. ya zanto Ali ya kashe nashi shi ma Al Haris ya binan shi ma Hamza ya kashe nashi sai wannan Al Haris shine suka yi tafafatawa da Utba karshe suka yi wa juna jinajina Aliyu da Hamza su suka karasa shi suka karasa shi Utba ashahid anan shine tun yana wannan dan shekarun kanana amma ya zanto ɗaya daga cikin gwaraza an sani cewa a yakin Khaibar shi aka ba wa tuta yaje yaki mutanen Khaibar Yahudawan Khaibar kuma yayin nasara ire-iren su suna dan da yawa lokaci ba zai ba mu ba mu yi magana akan su in aka zo fagen mulki da jagoranci wanda shi ma anan mun ga misalai da dama wanda matasa suka nuna kwazan su duk da kananan shekarun su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fathu Makka aka bude garin Makka Makka ta dawo karkashin kulawar musulmi ta dawo karkashin kulawar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura akan ya zama shine zai rike Makka zai rike garin Makka wani matashi ne da ake kira Attab ibn Asid Attab ibn Asid al-Umawi dudu a lokacin shekarunsa shekararsa 20 da in kai shekararsa 20 da in kai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi rukun garin Makka gaba daya shi yasa Yahya ibn Aktham lokacin da ya zama alkali a Basra yana da shekara 20 sai mutane suke ganin cewa yayi kankanta ya zai zama alkali a cikin wannan shekaru sai yake cewa to na girma Attab ibn Asid wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi shugabanci a Makka na girma Mu'az ibn Jabal lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman a matsayin alkali na girma Ka'ab ibn Sur lokacin da Umar ya tura shi alkalanci Basra daga cikin matasa da suka bada misali a tarihi kuma suka zama wani abu kai Abdurrahman ad-Dakhil Abdurrahman ad-Dakhil ibn Muawiya lokacin da daular Banu Umayya ta kare a shekara ta 132 daular Banu al-Abbas suka kare daular Banu Umayya sai suka yi tabin dukkan wani dan kabilar Banu Umayya da kisa shi wannan Abdurrahman ibn Muawiya ad-Dakhil yana ɗaya daga cikin gidan sarauta saboda haka sai ya gudu a lokacin da ya gudu yana kankani yana shekara 19 ya gudo abinda al-Maghrib al-Arabi ya gudo abinda kasashen Maghrib a cikin dan kankanin lokaci daular su ta fadi a shekara ta 132 bayan wannan da shekara 6 shi yana shekara 19 in ka kara 6 akan 19 zai baka shekara 25 yana da shekara 25 ya kafa daula a kasar Andalus shekara sa 25 rak ya kafa daula a kasar Andalus wanda ta shekara wajen daular musulmi a Andalus ta shekara wajen 800 wanda ya kafa ta dan shekara 25 ne saboda haka kaga ashe a matashi in ya zama wani abu wanda yake da yana da himma zai wannan a tarihi muna da irin su Harun al-Rashid wanda ya zama shugaba khalifa yana shekara 23 da yawa da yawa irin su mun ce za mu yi magana akan su lokaci ba zai ba mu ba akwai irin su Khalid ibn al-Walid akwai irin su Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi shine wanda ya shigar da musulunci Pakistan kasar Pakistan a wancan lokacin ana kiranta Biladus Sind tana hada da kasar India amma bangaren Pakistan ana kiran shi Biladus Sind to mutumin da ya shigar da musulunci ya jagoranci runduna ta mayaka a lokacin Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi wannan dan baffan sani Muhammad ibn Qasim al-Thaqafi a lokacin shekarar sa 17 a lokacin ya jagoranci rundunar da suka yaki daular Indiyawa suka kuma gurbushe suka shigar da musulunci kasar Pakistan a lokaci ya tafi akwai misalai kamar yadda na gaya muku da yawa Qutuz irin su Muhammad al-Fatih wanda ya shigar da musulunci kasar Istanbul ta taki da ita ce babbar hedikwata ta daular Byzantine Empire Constantinople da ita ce babbar hedikwata ta su wanda ya shigar da musulunci wannan hedikwata ta daular Byzantine Empire Muhammad al-Fatih a lokacin dududu shekarunsa ba su fi 25 ba abubuwan da yayi na yadda ya murkushe duk irin katanga da ganuwa da suka yi abin mamaki ne babu lokaci bare mu faɗe shi amma me yasa a yau matasa suka zama ba kamar irin na da ba. Wanda ita ce tambayar da kowanne mu ya san ansar. Matasan yanzu ba a kokarin dora su akan alƙibla akan manufa. Yaro in ya taso abinda ake kokarin a nuna masa ya zai yi kudi. Ya zai yi kudi. How to make money. Wale wane shine abin nan. Sau haka duk misalan da za a bashi wane ya yi kudi yana dan shekara kaza a account ɗinsa akwai dala kaza wane ya yi kaza yana dan kaza account saboda haka gaba ɗaya kokolinsa tana kan kudi. A neman kudin da zai iya zama komai saboda haka wani ma sai gabi ya zama dan fashi wani barawo wani dan danki da nafa wannan kaza wannan kaza wannan ba nan ake dora mutum akan manufa ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya karya mu ya karya kuma matasa tunanin madda me za ta tara a duniya. Wannan shine abin da ake kokarin nuna mutane. Sai kaga hatta a cikin harkar karatu sai ga ana nuna kai course kaza dan an fi samun kuɗi a ciki, kai course kaza dan an fi samun aiki a ciki. Wanda yake da irin wannan manufar ta ya zai gina al'umma? Tunanin kansa fa kawai yake yi, shi ya zai zama wani abu? Yaro yana makaranta da zarar ya ji dan wani ta hanya da ake samun kuɗi zai bar makaranta ya tafi can, sai ce dan me nake karatun ba da an samu ba, to ga yadda za a samu cikin sauri, sai fata wa kai da lokaci. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kashe mu. Babu wata manufa kyakkyawa da aka dora mu akan ta. Sannan kuma abubuwan da za su ƙara shagaltar da mu lalata lokacinmu ba za mu yi amfani da shi inda ya dace ba. Abin da kake yi duk mahimmancinsa za ka iya barin shi akan wani shirman banza da wufi, musamman yanzu da abubuwan nan suka shigo na har abin nan social media din nan da wayoyi da taɓe-taɓe da internet da waye da waye da waye, sai ga mutum awoyinsa mafi yawa awoyin samari suna tafiya ne akan chatting da sauran abubuwa na YouTube da Twitter da sauraye da waye da waye. Wanda yake bata lokacinsa akan wannan ta yaya zai iya amfani da wannan zango da yake cike gina kansa? Ba zai yiwu ba. An nuna masa cewa ya bata lokacinsa anan kuma an yarda da haka. Muna ji cewa cikin abinda muka ji a yanzu magabata waɗanda suka zama wani abu a rayuwarsu lokacin da suke yarintarsu ba su yarda ko fita su je su shakata kawai su motsa jiki dan su shakata kawai ba, suna amfani da wannan lokacin. Abubuwa da yawa lokaci ya yi dole mu tsaya a nan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo da matasan kan hanya madaidaiciya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
Kuma na san kun san waye, kuma na addu'a Allah ya tsara mu tsawon kwana da lafiya da imani. Allah ya tsara wa rayuwarsa da rubiya ta albarka. Allah kuma ya yawaita mana yin kasu wannan roba. Allah ya rubuta madaukakin sarki ya sa a sanadiyar wannan lecture a samu irinsa wannan hanyar ya a yanzu. Insha Allah za mu je a danta ko mataki na gaba wanda shine amsa dan tambayoyi ne ko kaɗan daga cikin tambayoyi da aka rubuta, sannan kuma da comment da za mu saurara daga aikinmu. A duba da cewa
an
yi sarrafa cikin kwanciyar da ke rufe akwai waɗanda ba sa yin bauta amma ba sa tuka musu a baya wurin samun wannan alkhairi da dakta ke ɗauke da shi wasu masu amfana. Wanda ya sa aka yi tuntunci kuma aka yi shawarwari a kan cewa insha Allah babban limamin wannan jami'a barkatun kirki ta yarwa zai yi kuma mai bincin wannan darasin wa waɗanda ba sa yin Hausa a cikin minti goma insha Allah. Ko idan kika fara da cikin ku ku wanda ta hauka na bi ki kuma wanda zai ya koyi to summarize the presentation within 10 minutes for our discussion.
Contributions that the Muslim youth can give for the benefit and for the progress and development of their time, their religion, and their people. It is a lecture that is not merely a lecture. I can call it an audio visual encyclopedia about the contribution of youth. Those of us who were following, they had Malam, my sheikh, starting from the introduction about the Quranic provisions and the provisions of the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with respect to the contributions of youth, particularly the Muslim youth. My sheikh started by saying that in Islam, the treasure of Islam and the legacy of Islam is independent of all civilizations and all systems. We have everything in Islam, and we are proud of Islam, and we are proud of the contributions that were given by the Muslim youth in the past and in the present. We don't need to cite examples of Zuckerberg. We don't need to cite examples of Elon Musk. We don't need to cite examples of those who were able to excel in the economic and the social aspects of life. But what our Muslim youth in the past were able to contribute for the progress and development of humanity in general is enormous, and it is complete and independent. Malam started by citing verses with respect to the examples of past the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam, Musa alayhi salam, and Ashabul Kahf. He also cited many examples from the treasures of the Prophet sallallahu alayhi wasallam with respect to the contributions of the youth and the benefits of the youth that can be utilized for the development of Islam and development of humanity. And after that, he started bringing the chronicles of the contributions of youth, starting from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Notable among them are those who gave their contributions in the intellectual aspect, those who contributed in the propagation of Islam, those who contributed politically, and in all spheres of life. Abdullah ibn Abbas is notable among them, who was among those who were gifted with extraordinary talent of memorizing more than 1,000 hadiths and also spreading it to the Ummah. He also gave example of Abu Sa'id al-Khudri and many more. And among those who gave their contributions with respect to the development of the Ummah politically, he gave so many examples of those from among the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and those who came after them. Notable among those who were among the predecessors are these four, and he mentioned two of them, of the leaders of the Islamic jurisprudence, Imam Malik ibn Anas and Imam Shafi'i, who were themselves encyclopedia in the memorization of the hadith and also Islamic jurisprudence. He also gave example of Ibn Taymiyyah, who memorized the whole Quran at the age of 7, memorized so many hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and became a mufti of himself before the age of 20. He also gave examples of those who were able to write books and treatises that can continue to shine in the world of intellectuality from the beginning to the end of life. At the end, he rounded up by saying that the people of our time now are not proud of what their predecessors did, and are not proud of giving their contributions for the development of Islam and for the development of Ummah. Rather, they compete with one another in finding ways of how to make money. If we say that our lives are meant for us to make money, then we have lost the way and we have lost objectives of life. The objective of this life is what were you able to do in order to build up yourself, to build the ummah and to give your contribution so that the ummah will be proud of you after you might have left. All those that have left, we are citing their examples because of their contributions. What are the contributions that we have now for ourselves, for our ummah, and after we pass, the world of the future generations will continue to remember us. And I think I would stop here, but by saying that all the chronicles of those who contributed in the development of this ummah cannot be complete without citing an example of my Sheikh himself, who not just in the year of his youthhood, but even from the age of his secondary school, he started authoring a book which was under the supervision of Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, which was recited by my friend Malik Ibrahim Jisina. He started this during his youthhood, and that is why the Ummah is proud of him and also benefiting from the treasures of his knowledge. It is left now as a challenge on us. What do we have for ourselves and what do we have for this Ummah? Wassalamu alaikum.
At-Takbir. The summary is well summarized. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward the presenter as well as the
Now, Mr. Abadi, comment that aka yi fili to ba sai mun je da kare mu Allah ya yi zuwa mu da damu mu da ko mun ga da zuwa da shi da rai
duk da cewa ba wannan ne topic din da muka yi magana akan sa ba to amma dai ya tsanci wannan a cikin magana ta ina cewa kwakwalwa kwakwalwa wasu kuma suna cewa zuciya da zuciya da kwakwalwa tare suke aiki musulunci yana maganar alkurani yana maganar kwakwalwa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da kwakwalwar da ba sa fahimta suna da zuciyar da ba sa fahimta da ita zuciya daga nan al'amarin yake fara shiga kudurin yake fara shiga sannan sakon yaje kwakwalwa saboda ka tare suke ba wai kowanne yana aikin sa daban bane saboda in ka faɗi kwakwalwa shine abin da mutane suka fi saurin fahimta sama da ka faɗi zuciya shi yasa nake amfani da kwakwalwa saboda inda zai ta cewa zuciya wani ba zai gane ba amma dai tare suke aiki ba kowanne yana aikin sa ne shi kadai ba
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta yi gaba da misalan waɗanda suka yi ilimi daga cikin magabata suna ƙanana shekaru. Ya ce, akwai bukatar a ɗan faɗa mana waɗanda suka yi ilimi bayan shekarun su sun yi nisa saboda ta mu samu tarayyar gwiwa.
Matashiyar ita wannan lacca kan matasa ne saboda haka kaga ba za mu tafi muna magana akan masu shekaru ba za mu yi magana akan matasa amma ba haka ba a cikin waɗanda suke da ƙananan shekaru manyan shekaru an samu da yawa waɗanda sun fara karatu suna manya sannan kuma suka zama wani abu a tarihi akwai waɗanda sai da ya kai shekara 80 sannan ya fara hadda Qur'ani kuma ya haddace aka bashi certificate ya gama saboda ka shekaru dan sun yi nisa ba zai hana mutum ya fara karatu ba to amma kasancewar wannan ba shine abinda muke tattaunawa akan sa ba shi yasa ba za mu kawo wani abu da ya shafi wannan ba
malam wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah an yi gaba da misalai akan sahabbai maza
tabbas a mata ma akwai abinda yasa yawanci misali ake fada akan maza saboda maza galibi su suke fitowa suna gwagwarmaya mata suna gida shi yasa batun maza ya fi fitowa sama da na mace ba wai dan babu a cikin matan bane to amma kasancewar su nasu a cikin gida yake labarin bai fiye yaduwa ya watsu sosai ba amma na san tana sanar da cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a shekarunta sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara 18 amma tana ɗaya daga cikin rukunin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce mace a cikin su bakwai wannan yana nuna miki cewa ita ma a kuruciyarta ta nuna hazaka kuma yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya mata yawan tambaya tana da yawan tambaya babu abin da za ta gani ba ta fahimce shi ba sai da ta tambaya shi yasa ya zanto ta tare ilimi mai yawa kuma abin da duk ba ta gane ba to za ta tsaya ta ga cewa sai ta gane kuma Allah ya bata kwakwalwa ba irin ta kowane dan adam ba tana da kwakwalwa wacce take ta musamman da Allah ya yi mata kuma da ya mata tsawon rai domin ba ta bar duniya ba sai shekara ta 58 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga ta ƙara wajen shekara 40 raye bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Saboda ta tara ilimi da yawa kuma ta karantar wato al'umma da yawa ta yi karatu a hannunta. Aka tashi maganar waɗanda suka yi karatu a hannunta, akwai ƴan uwanta danginta kamar irin su Urwa ibn Zubair ɗan yayyantar Asma, kamar irin Muhammad ibn Qasim ɗan wanta ƙaninta Muhammad, kamar irin su Amra bintu Abdulrahman, macece yarinya ce aka kawo ta ruku a hannun Nana Aisha, ita ma sai da ta zama wata hamshakiya a cikin harkar ilimi. Kin ga ita kanta ba misali ce a cikin har ila yau mata a tabi'ai. Akwai Hafsa bintu Sirin, Hafsa bintu Sirin tana ikan kanwa ta haddace Alkur'ani, sannan kuma ta zama ɗaya daga cikin rukunai na ilimi mata a cikin tabi'ai. Saboda haka akwai su to, amma saboda ba zai yiwu ba mu ce duka sai mun faɗa muka takaita akan waɗanda muka ambata.
Na'am, sai tambaya ne ga shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi wa barakatuhu. Sai malam muna da gaskiya ne muna son yin karatu sosai, amma muna samun tangarɗa wajen yin haddan ko kuma iya tuna abin da muka karanta. Sai malam don Allah a ba mu shawarwari ko kuma yadda za mu yi.
Hadda da rike abu wannan na farko ne wata baiwa ce daga Allah subhanahu wataala, yayi mutane daban-daban, wani yafi wani, amma duk da haka akan iya samun ta hanyar naci kwakwalwa kamar sauran gabobinka ne na jikinka. Kowace gaba ta jikinka da kake amfani da ita za ta yi maka amfani sosai in ya zanto kana yawan sarrafa ta a cikin wannan abu. Yanzu in mutum ya zanto baya motsa jikinsa duk ran da yayi gudu to zai sha wahala, zai ga cewa ma watakila ba zai kara ba, in yayi sau ɗaya zai ce kai ba zai kara ba, dan zai kwana yayi ne ya kwana, watakila ma ya kwanaki cinyoyinsa suna ta ciwo, jikinsa yana ciwo. To amma da zai hakura ya ci gaba da yi sai ya dawo jikinsa ya ware ya saba da abu. To haka kwakwalwa take, lokacin da zaka fara abun zaka sha wahala, amma da zaka ware kai tai to buɗewa take ƙara yi kamar sauran gabobinka. Saboda ka ƙarfi za ta ƙara yi kuma zaka ci kana rike abu. Zuhri abinan Sha'bi, Imamu Sha'bi yake cewa, Amir ibn Shurahbil yake cewa, lokacin da muka fara haddar hadisi mukan ji kamar an sa mu ne mu rika hawan wani dutse, ƙololuwar dutse, wato saboda wahala. Yace amma daga ƙarshe bayan tafiya sai ya zamana kwakwalwarmu ta zama kamar wani wawa keken rami, duk abinda aka jefa zai haɗe, sai zanto ma duk abinda ya ji baya rubutawa, saboda in ya ji ya ji kenan. Ana son yawan maimaita abu, in kana son abu ya zauna a kwakwalwarka ko yaushe ka tashi neman sa ka same shi ka yawaita maimaita shi. Akwai daga cikin malamai manya, akwai Abu Ishaq Shirazi. Abu Ishaq Shirazi yana ɗaya daga cikin malaman Shafi'iyya waɗanda suka yi suna suka yi fice, har ma ana kiransa malamin malamai saboda duk ƙasar da zai je sai ya samu ɗalibansa a cikin ƙasar. To wannan bawan Allah wata rana yana zaune yana karanta wa wani abu na karatunsa, yana ta maimaitawa. Akwai wata yarinya tana shara a tsakar gida, ta ji shi yana ta yi abu ɗaya da yake ta maimaitawa, sai ta leƙo ta ce, yanzu malam har yanzu baka haddace ba, ni na haddace kai har yanzu kana nan kana ta fama. Sai ya ce, je ki za a san waye ya haddace ni da ke. Sai bayan ɗan kwanaki sai kira ta, ya ce, abin nan da kika ji ina ta maimaitawa kika cikin haddace, za ki gaya mu? Sai ta yi tiris, ba abin da ta yi faɗa. Ya ce, to wannan na ji tsoro ni ma. So Laraba suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra, abin da za ka ji shi sau ɗaya ya bi ta ƙwaƙwalwarka ba zai zauna ba, wataƙila kana da tanya zauna, amma kuma wani lokaci za ka neme shi ƙwaƙwalwa ta haince ka. Saboda ka yawan maimaita abu, Laraba suna cewa bitikrar yu'allimul himar, da maimaita da yau da gobe tana koyar da jaki ma, za ka jaki cikin dabbobi ya fi kowanne daƙiƙanci, to amma yau da gobe sai koyi abin da kake so koyi.
Allah
To ai wannan baya daga cikin tofik din mu. Na ce ai tambaya akan abin da muka yi. Amma waɗannan abubuwa duk tamfara ce. Kuma duk neman banza ne yake sawa ana yin su a samu kuɗi ta hanya mai sauki. Galibi idan aka kabi su ƙarshe sai ka samu cewa akwai yaudara a ciki, akwai cutarwa. Saboda wanda yake son banza shi yake yin wannan, kuma ƙarshe zai zo ya da na sani.
Malam Salih Ahmad Kistan, aka Malam Salih kana da miki biyu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.